إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a DRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 76 a wannan yammaci na Alhamis 8 ga watan Rabi'ul Thani hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 3 ga watan 11 shekara ta 2022 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun tsaya inda sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya aika aka kira masa mutum na uku domin ya shawarce shi kan ra'ayinsa dangane da sayyidina Umar cancantan sayyidina Umar ya zamanto jagora na al'umma musulmi a bayansa wato a bayan sayyidina Abubakar kenan wannan mutum na uku Sa'id ibn Zaid mun yi takaitaccen tarjumarsa a halkar da ta gabata inda muka yi bayani kan zurfin tunani irin na sayyidina Abubakar da ya ga cancantar ya shawarci wannan sahabi Sa'id ibn Zaid kasantuwarsa ɗaya daga cikin mutane 10 da aka musu bishara da aljanna da kuma falala wanda yake tare da su wanda suke masu tarin yawa kuma yana cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirina sannan yayi hijira daga Makka zuwa Habasha yayi hijira daga Makka zuwa Madina mun ambaci falalan wanda suke masu tarin yawa wanda hakan ya sanya sayyidina Abubakar yayi tunanin ya shawarce shi a kebe ya ji ra'ayinsa kan ayyana sayyidina Umar akan wanda zai mai gurbin sa a bayan sa to anan gurin shi mawallafin wannan littafi yayi ishara kan cewar bayan shawartan waɗannan mutane guda uku da sayyidina Abubakar yayi ɗaya bayan ɗaya bai takaita anan ba ya shawarci al-ansar wal muhajirun kenan neman shawarin da Abubakar Allah ya dade shi yayi bai takaita ga ɗaiɗaikun mutane ba ya shawarce su ɗaiɗaikun su sannan kuma ya shawarce su a jama'ar su cikin jumla to duk wanda Abubakar Allah ya dade shi yake shawarta shawarin da yake bashi shine sayyidina Umar nagartaccen mutum ne abin da ya sani dangane da shi bai san wani abu ba face alkhairi sannan kuma mutum ne wanda tabbas ko shakka babu ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi to amma a wannan gaban shawarin wanda za mu karanta wanda a kansa muka tsaya shine Sa'id ibn Zaid lokacin da sayyidina Abubakar ya shawarce shi qala khairan wa athna alayhi sai ya faɗi alkhairi kan sayyidina Umar kuma yayyabo wa sayyidina Umar, kaga kenan mutane guda uku da sayyidina Abu Bakar ya shawarce su daya bayan daya, kowanne daya daga cikin su yayi yabo da jinjina wa sayyidina Umar, kuma ya nuna cancantarsa bisa aniyar da sayyidina Abu Bakar yake da ita a kansa. Mutum na farko in ba a mance ba sayyidina Uthman, wanda mun ga irin shawarin da gabanin sayyidina Uthman Abdurrahman bin Auf, mun ga irin shawarin da ya ba sayyidina Abu Bakar game da sayyidina Umar. Mutum na biyu sayyidina Uthman, shi ma mun ga irin shawarin da ya ba wa sayyidina Abu Bakar kan sayyidina Umar. To wannan mutum na ƙarshe Sa'id ibn Zaid, shi ma yayi yabo wa sayyidina Umar, kuma yayi jinjina gare shi, ya faɗi alkhairi a kansa. To kamar yadda na yi ishara cewar shawarin da sayyidina Abu Bakar ya nema bai takaita ga ɗaiɗaikun mutane ba, bai takaita ga waɗannan mutane guda uku da aka ambata mana ba, ya nemi shawarinsu a dunƙule. Ya ji daga gurin muhajirun sun yi yabo sayyidina Umar, sun yi jinjina gare shi, kuma sun faɗi alkhairi gare shi, sannan sun nuna cancantarsa bisa jagorantar al'umma musulmi. Baya ganin ya shawarci al'ansar, mutan Madina kenan, su ma suka yi yabo da jinjina wa sayyidina Umar, sa'annan kuma suka nuna cancantarsa wajen jagorantar al'umma musulmi. To wannan kaga idan mun kalli wannan bayani za mu fahimci cewar sayyidina Abu Bakar, Allah yarda da shi, bai zartar da hukunci a karon farko ba har sai da ya ji ra'ayoyin galibi na sahabbai, kaso mai yawa na sahabbai, dangane da sayyidina Umar bisa cancantarsa da kuma ɗabi'unsa da halayyarsa, duka kuma suka yi jinjina da yabo wa sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Yace illa Talhah ibn Ubaidillah khafa min shiddati fa qala li Abi Bakr ma anta qa'ilun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika Umar alaina wa qad tara zilbata. Duk wanda sayyidina Umar ya shawarta sun yi yabowa, afwan, duk wanda sayyidina Abu Bakar ya shawarta sun yi yabowa sayyidina Umar, sannan kuma sun nuna goyon bayansu 100% dangane da cancanta sayyidina Umar ya jagoranci al'umma musulmi. Illa Talhah ibn Ubaidillah, mutum ɗaya ne kawai bai mara baya ba, mutum ɗaya ne kawai bai goyi baya ba, mutum ɗaya ne kawai ya saɓawa ra'ayoyin sahabbai da suka bayar game da sayyidina Umar, shine Talhah ibn Ubaidillah. Talhah ibn Ubaidillah shi ma mun san yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, waɗanda suka shiga musulunci na farko-farko cikin al-muhajirun, sannan kuma yana cikin al-asharatul mubasharuna bil janna, yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Kaga shi ma ba karamin sahabi bane, sahabi ne wanda yake tattare da falalan da suke masu tarin yawa. To shi kadai ne ya saba wa ra'ayoyin sauran sahabbai game da sayyidina Umar. Me yasa ya saba musu? Khafa min shiddatihi, ya tsorata tsanani na sayyidina Umar. Mun san sayyidina Umar mutum ne wanda yake da tsanani kwarai da gaske, baya tolerating wargi, baya yarda da wargi. Sayyidina Umar mutum ne tsayayye, mutum ne jajircacce. To Talha ibn Ubaidillah, dalilin da yasa ya saba wa ra'ayoyin sauran sahabbai game da sayyidina Umar, saboda abin da yake tsoracewa na tsananin sayyidina Umar. To wannan yasa ya saba ma sauran sahabbai bisa ra'ayoyin su kan ganin cancanta sayyidina Umar ya jagoranci al'umma musulmi. Me ya ce wa sayyidina Abu Bakar shi Talha, wanda zai nuna mana cewa baya goyon baya? Faƙala li Abi Bakr, Talha ibn Ubaidillah sai ce wa sayyidina Abu Bakar, Allah ya da shi, tunda yanzu sayyidina Abu Bakar ya ƙudiri aniyan ya ayyana sayyidina Umar ya zamanto jagora bayansa, bayan ya ji goyon baya da ra'ayoyi na sahabbai, kuma sun goya masa baya, sun mara masa baya, kuma sun fito da ra'ayoyi kyawawa game da sayyidina Umar. to amma Talha ibn Ubaidillah sai ya ce wa sayyidina Abu Bakar Allah ya dada su gaba daya ma anta qa'ilun li rabbika idha sa'alaka an istikhlaf umara alaina wa qad taraghil bata wannan shine martanin Talha ibn Ubaidillah yace ma anta qa'ilun li rabbik in ka koma ga ubangijinka me zaka ce masa idha sa'alaka an istikhlafika umara alaina idan ya tambaye ka kan jagorantar da sayyidina Umar da kai akan mu in ka koma ga ubangijinka yace sayyidina Abubakar ya akai ka jagorantar da sayyidina Umar akan al'umma akan bayina alhali ka san yana da zafi alhali ka san yana da tsanani wannan tambaya ce Talha yake yi wa sayyidina Abubakar idan ya koma ga ubangiji tunda yanzu alamu suna nuna cewa zai koma ga ubangiji shi yasa yake ta fadi tashin ganin ya ga waye ya ayyana wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwarsa shine Talha ibn Ubaidillah yace masa me zaka ce wa ubangijinka idan ka koma gare shi ya tambaye ka me yasa ka jagorantar da Umar akan mu me zaka ce masa wace amsa zaka bashi kamar Talha ibn Ubaidillah yana ga jagorantar da sayyidina Umar akan al'umma wannan kuskure ne me yasa saboda tsanani irin na sayyidina Umar a fahimtar Talha ibn Ubaidillah yana ga ya kamata a ce wanda zai jagoranci al'umma musulmi ya zamanto mutum ne mai taushi mai saukin hali ya zamanto mai sassauci me yasa Talha ibn Ubaidillah yayi wannan tunani saboda ya duba ya kalli annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam annabi ya dau lokaci yana jagorantar al'umma musulmi tun bayan hijiransa daga makka zuwa madina kai tun ma gabanin yayi hijira tun yana makka shike jagorantar al'umma musulmi har bayan yayi hijira ya dawo madina shike jagorantar al'umma musulmi kenan za a iya cewa tun lokacin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yake jagoranta al'umma musulmi har ya koma ga Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 23 yana jagorantar musulmi to mu duba mu ga halayya annabi annabi yana da tsanani annabi yana da zafi annabi ba shi da tsanani annabi ba shi da zafi annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam mai sauki mai taushi mai sanyi me kyautata mu'amala wa mutane Allah madaukakin sarki ya masa wannan shaidan a cikin alqur'ani ba guri daya ba yace walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da a ce kai ka kasance mai zafi mai dacin rai Allah yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce kai ka kasance mai zafi mai ɗacin rai da duk sahabban nan da suke tattare da kai da duk sun watse daga gare ka me ya hana su watse daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanyi da taushi da sauki wajen mu'amalanta su kaga wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu daga Allah subhanahu wataala cewa shi mai saukin hali ne shi mai taushi ne da shi mai zafi ne mai ɗaci mai tsanani mai kunci mai kuntata da duk sun tarwatsa daga gare shi shaida ta biyu da Allah subhanahu wataala yi wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam cikin alqur'ani yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yace lallai manzo ya zo gare ku daga cikinku daga kawunanku abin da yake kuntata muku yake ci muku tuwo a ƙarya yana masa zafi yana masa girma yana masa tsanani azizun alaihi ma'anatu duk abin da zai kuntata muku ya ci muku tuwo a ƙarya yana masa girma baya son sa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi mai kwadayin alkhairi ne a gare ku kuma dangane da mu'minai shi mai tausayi ne shi mai rahama ne shi mai jin kai ne kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jagoranci al'umma sun shaida da saukin halinsa da taushinsa wajen mu'amala to wannan shine abu na farko da Talha ibn Ubaidillah ya kalla dangane da wanda zai zama ko yake jagoranta al'umma musulmi ya kamata ya zama mai sanyi kamar yadda annabi ya zama mai sanyi ya kamata ya zama mai taushi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mai taushi nabi sallallahu alaihi wasallam sautari da dama larabawan kauye za su zo su masa gatsali amma annabi sai yayi dariya kuma baya daukan mataki baya nuna bacin rai baya fusata ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba za su zo su masa gatsali wajen mu'amala za su zo su masa gatsali wajen magana amma annabi bai taba daukan mataki ba in ba amince ba bai dade ba mun yi bayanin wani balaraben kauye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla ciniki tsakaninsa da wannan balarabe na kauye annabi ya sayi doki a gurinsa sun yi ciniki ciniki ya fada me ya rage saura annabi ya biya shi kudinsa sai annabi ya ce biyo ni muje gida in baka to annabi da yake baya tafiya za ni ba san da tafiya annabi yana yi ne da jikinsa baya san da in yana tafiya to sai wannan ya sa yayi gaba ya bar wannan balaraben har ya dan masa nisa shi kuma yana biyo annabi to da yake dokin da yake gurin wannan balaraben kauye in garman doki ne kosashe yana ta jan hankali duk wanda ya ga dokin sai yayi sha'awa sai tsaye da wannan balaraben kauye ya tambaye shi to da tambaya ya masa yawa sai yake ganin cewar alama komi aka yanda mutane suke jinjina ga wannan doki ta fuskar yawaita tayawa da tambaya wannan na nuna cewar inda a ce zai sake ciniki sabo banda wanda suka yi da annabi da wani daban zai samu dorin kudin da suka yi ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ya kwala annabi sallallahu alaihi wasallam kira cewa idan ba za ka sayi wannan dokin ba ga nan masu saya ga sunan rasata ba iyaka sai annabi ya juyo ci ha to ai doki ka ai na riga na siya tunda mun kulla ciniki ni da kai sai ce a ba ka siya ba ya ce tabbas na siya ba mun kulla ciniki ni da kai ba na ce ka biyo ni muje gida ba ka ya ce a ba ka siya ba nabi ya ce wa zai mun shaida an tuna wannan kissar mun karanta ta a baya sai abu huzaima al-ansari ya ce ni zan ma shaida ya rasulallah lallai ka saya sai ce to kai abu huzaima me ya sanar da kai cewa na siya alhali bakkanin sanda muka kulla cinikin ni da shi ya ce saboda kai mai gaskiya ne ba za ka taba karya ba abun lahira ma ba kai karya ba ina ya kasashe wannan abun duniya kai sadiqul masduq ne to shi yasa annabi sai sanya shaidar abu huzaimata al-ansari ya zama shaidan mutum biyu to kaga wannan mu'amala da shi wannan balaraben kauye yayi wa annabi ya ci annabi ransa ya baci tunda mutum irin annabi yayi magana a ce wai a'a alhali kuma tun ma gabanin ya zama annabi tun gabanin a aiko shi an masa shaidan baya ƙarya sannan Allah ya amince da shi ba zai yi ƙarya ba ba zai ha'inci ba ya aiko shi da saƙonsa wani kuma akan mu'amala ta duniya yana ƙoƙarin ƙaryata shi ai kaga wannan ba ƙaramin abu bane to amma tare da haka annabi bai daga hankali ba bai damu ba bai dauki mataki ba duk da dai gashi karan tsaye wannan balarabin kauye ya masa a bainar jama'a ma'aikin Allah mai gaskiya manzon Allah yana kokarin ƙaryata shi kaga wannan babban abu ne kwarai da gaske amma duk da haka annabi bai dauki mataki ba to ga sunan ba iyaka ga kissar balarabe na kauye da ya shigo masallaci ya zame wandansa ya koma gefen masallaci ƙarshen masallaci zawiya ya fara tsula fitsari aka yi ta a kansa kamar za a cinye shi ɗanyi annabi ya ce ku bar shi ya gama fitsarinsa ya yi fitsarinsa ya kammala annabi ya ce ku je ku ci ko guga da ruwa suka ci ko ya ce ku kwarawa fitsarin suka kwara sai ya kira shi ya ce zauna ya zauna ya ce kaga wannan guri sai ya na ganiya guri ne da aka gina shi don ibada da ambaton Allah ba a gina shi don a yi fitsari ba to ya ji daɗin wannan magana da annabi ya masa cikin fahimta cikin taushi cikin fahimtar juna kuma ya hana a cutar da shi ya tashi ya ce Allahumma zufirli wa li Muhammad wa la taghfir ma'ana ahada sai Allah ka gafarta min ne da Muhammadu kar ka gafarta mu wani tare da mu banda mu kanka gafarta a kowa me yasa yi wannan addu'a saboda dadin mu'amala da yaji daga gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai hajarta wasi'an abin da yake da fadi gafara Allah tana da fadi kai kuma ka takaita ta akan mutum biyu to idan kana bibiyan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ga cike yake da taushi Anas dan Malik yace yayi hidima wa annabi tsawon shekara 10 tunda yake annabi bai taba ce masa me yasa ba ko kuma me yasa ba kai kaza ba ga abin da ya kamata yi bai ba annabi bai taba ce masa me yasa ba inji Anas dan Malik Allah ya yarda da shi to idan kana bibiyan tarihin rayuwar ma'aiki zaka ga cike take da sauki da sassauci to wannan shine abu na farko da Talha ibn Ubaidillah ya dube dangane da jagoranci ya ga annabi kuma shi ya jagoranci al'umma musulmi tsawon shekara 23 bayan ya koma ga Allah wanda ya mai gurbin sa Abubakar ne Abubakar shi ma mai taushi ne mutum ne mai sauki mai sassauci shi ma idan kana duba tarihin rayuwarsa zaka ga cike take da sauki da sassauci radiyallahu anhu wa arbahu shi kuma yayi jagoranci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 2 da ƴan watanni to da Talha ibn Ubaidillah ya duba yaga waɗanda suka jagoranci al'umma musulmi a tsawon shekara 25 annabi shekara 23 Abubakar shekara 2 dukkan su mutane ne wanda suke da sassauci mutane ne wanda suke da sauki wajen mu'amala to wannan yasa yaga to bai kamata a kawo mai zafi ya jagoranci al'umma musulmi ba in aka kawo ka kaman an yi kuskure to shine yake mai da wannan martani wa sayyidina Abubakar cewa ma anta qa'ilun li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika umara alaina wa qad tara ghindata kai yanzu in ka koma ga ubangijinka ya tambaye ka akan jagorantar da Umar da kai akan mu me zaka gaya masa wace amsa zaka bashi alhali kai kana ganin irin tsananin sa sayyidina Umar tabbas mun san yana da tsanani faqala Abubakar anan sayyidina Abubakar sai yace ma'ana zai mai da martani wa Talha ibn Ubaidillah yace ajlisuni ku zaunar da ni da yana kishingide tunda bashi da lafiya yana kwance to da yaji wannan martani na Talha ibn Ubaidillah sai bayanci wannan magana ce wanda muhimmancinta ya wuce ayi a kwance sai ce ajlisuni ku zaunar da ni da suka zaunar da sayyidina Abubakar kaga kenan saboda tsananin jinya da yake ciki zama ma baya iya yi da kansa shi yasa a jikinsa yake bashi cewa koma zai ga Allah rayuwarsa ta kare ta zo ƙarshe to da aka zaunar da shi sai yake cewa Talha ibn Ubaidillah abillahi tukhawifunani kuna tsoratar da ni da Allah ne khaba man tazawwada min amrikum bi zulmin wannan shine martanin da sayyidina Abubakar ya mayarwa Talha ibn Ubaidillah Allah ya dada su gaba daya yace khaba man tazawwada min amrikum bi zulmin duk wanda yayi guzurin al'amarin ku da zalunci ya tabe ma'ana duk wanda ya zamanto ya jagorantar da wa a wanda yake azzalimi wanda zai zalunce ku zai tauye muku haƙoƙinku ba zai muku adalci ba duk wanda ya jagorantar da shi a kanku to wannan ya taɓe kenan shi baya tantaman sayyidina Umar baya tantaman jagorantar da sayyidina Umar a kansu to sai ce aqulu in har na koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ni me yasa na jagorantar da sayyidina Umar a kanku amsar da zan ba Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce Allahumma stakhlaftu alaihim khaira ahlika in har Allah ya tambaye shi wannan shine amsar da zai mayar kenan yayi tanadin abin da zai gaya Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya tambaye shi kenan anan za mu fahimci wani abu guda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk dokacinsu duk abin da suke aikatawa suna tunanin yanzu in na tsaya gaban Allah subhanahu wataala bisa wannan abin da na aikata ya tambaye ni shin ina da amsa wannan akan haka suke rayuwa duk abin da suke aikatawa abin da za su yi na ibada yanzu ibadan nan da nake Allah yana son ta ya yadda da ita idan na tsaya gaban sa ya tambaye ni ina da amsar da zan bashi ina da amsa sai ya ci gaba da ibadar sa a abin da amsa sai ya kame cewa ai to wannan ba ibada bace da ya kamata a bauta Allah da ita saboda in na tsaya gaban sa ya tambaye ni ba ni da amsar da zan bashi ko kuma kame zan yi ta yi haka kuma mu'amala duk mu'amalar da za su yi a tsakanin su za su dube zuwa ga wannan mu'amalar shin yanzu mu'amalar nan da nake tsakani na da wani in Allah ya tambaye ni akan ta ran tashin kiyama ina da amsar da zan ba Allah subhanahu wataala kage idan akwai amsa shikenan mu'amalar kyakkyawa ce in kuma ba amsa ko kuma amsa ta yi muni sai a fasa sai a bari a bar wannan mu'amala to wannan shi yasa ayyukan su suka zama nagartattu shi yasa Allah ya sanya albarka cikin rayuwar su saboda duk abin da za su yi suna tunanin cewa yanzu in na tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya tambaye ni kan wannan abin amsar da zan bashi kyakkyawa ce ko mummuna ce kage in mummuna ce sai a fasa to ai shine isharar da Talha yake yi anan yanzu da zaka jagorantar da Umar akan mu ka san tsananin sa shin in Allah ya tambaye ka wani amsa zaka ba Allah amsar tana da dadi kyakkyawa amsa ce kaga in kyakkyawa amsa ce ba matsala to in mummuna amsa ce ko kuma baka da amsa to tun wuri tun baka makara ba ina baka shawari ka fasa kamar wannan shine isharar Talha ibn Ubaydillah to shi kuma sayyidina Abubakar Allah ya dade shi jagorantar da sayyidina Umar yana da hujja mai karfi wanda ko Allah ya tambaye shi ya tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi zai bayar kuma yana ga zai firi a gaban Allah subhanahu wataala kenan bawa yanzu ka dauki darasi daga sahabban annabi ka dauki izina daga sahabban annabi duk abin da suke aikata ba wai iya lahirar su ba har duniyar su sukan waiwaya su gani yanzu abin nan da nake aikatawa idan na tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya tambaye ni ina da amsar da zan bashi ina da amsa to a sake tambaya amsar da zaka ba Allah kyakkyawa ce kyakkyawa ce to yi a mummuna ce to yi wa kanka qiyamul layl ka fasa saboda in har ya zama amsar da zaka ba Allah subhanahu wataala mummuniya amsa ce to kai kuma kashinka ya bushe to wannan shine sahabban annabi akan haka suka rayu to sai sayyidina Abubakar yace eh tabbas idan na tsaya gaban Allah subhanahu wataala Allah ya tambaye ni game da jagorantar da sayyidina Umar da nayi akan al'umma musulmi akan bayin Allah sai in ce wa Allah Allahumma istakhlaftu alaihim khaira ahli wannan shine amsar da sayyidina Abubakar zai bayar sai ce ya Allah na jagorantar akan su wanda yafi su alkhairi cikin ahalinka wanda yafi su alkhairi na duba sai na jagorantar kenan sayyidina Umar sayyidina Abubakar da ya duba cikin sahabban annabi kakab sai yaga babu wanda ya kai sayyidina Umar matsayi gurin Allah babu wanda ya kai sayyidina Umar falala gurin Allah wannan yasa sayyidina Umar ya zabe shi ya jagorantar da shi akan sauran al'umma yace ya Allah zan ce ya Allah ni na jagorantar akan su wanda yafi alkhairi cikin ahalinka ahalin Allah su wane ne ahalin Allah su ne masoya Allah wanda Allah yake son su su ma suke son Allah wanda yake son Allah Allah yake son shi wannan ana ce shi ana ce masa ahalullahi wato yana cikin ahalin Allah an jingina su zuwa ga Allah saboda daukaka su da girmama su kasantuwan su muminai masoya Allah da manzansa masu da'awa Allah da manzansa wannan su ake cewa ahalullahi iyalan Allah saboda daukaka su yasa aka jingina su zuwa ga Allah subhanahu wataala sayyidina Ali ya samu wannan shedar cewa yana cikin ahalin Allah annabi ya masa wannan shedar a ranar yakin Khaybara duk sahabban sa ma sun samu wannan shedar din annabi sallallahu alaihi wasallam yace la utiyanna ra'ata gadan rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace zan bada tuta gobe ga wani mutum wanda yake son Allah da manzansa, Allah da manzansa ma suke son sa. To kaga wanda yake son Allah da manzansa, Allah da manzansa suke son sa, ai ya zama cikin waliyan Allah. Waliyin Allah kuma yana cikin ahalin Allah. To in Allah subhanahu wataala ya tambayi sayyidina Abu Bakar, amsan da zai ba Allah subhanahu wataala sai ya ce, Allah na jagorantar akan bayinka wanda ya fi su falala cikin ahalinka. Wannan shine amsar da zai bar. Kaga kenan yana da amsar da zai faɗi gaban Allah. Kenan yanzu bawa ya ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida. Duk abin da zaka aikata ya zama kai tanadin amsar da inda za a tambaye ka gaban Allah, kai tanadin amsar da zaka bayar. Kuma amsar ta zamanto kyakkyawa amsa. To in ya zama haka ka tsira gaban Allah subhanahu wataala. Shine ma'anan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ku yi hisabi wa kawunanku kafin a muku hisabi. Kaga in kai wa hisabi wa kanka kaza da kaza da kaza da nake kyawawa ne, shikenan sai ka doge ka ci gaba da yi. Amma kaza da kaza da nake munana ne, to yi wa kanka qiyamul layli, ka daina, ka kame. Wa bayyana lahum sababa ghilzati umara wa shiddati. Sannan har ila yau sayyidina Abu Bakar sai bayyana musu dalilin da yasa sayyidina Umar yake da zafi, yake da tsanani. Dalilin da yasa sayyidina Umar yake da zafi, yake da tsanani. Faqala, sai ya ce, dhalika li'annahu yarani raqiqan walau afdal amru ilayhi la taraka katiran mimma alayhi. Yace dalilin da yasa kuka ga sayyidina Umar yana da zafi, yana da tsanani, yace saboda ya ganni ni ina da sanyi ne, ina da sassauci, inji sayyidina Abu Bakar. Ai, a baya mun yi isharar cewa Talha ibn Ubaydillah da ya duba ya ga annabi na da sauki, yana da sanyi, ya ga Abu Bakar na da sauki, yana da sanyi, kuma duk su suka jagoranci musulmi tsawon shekara 25, ɗaya bisa huɗun ƙarni, ko ɗaya bisa huɗun ƙarni. Duka mutum biyun nan da suka jagoranci al'umma duk masu sanyi ne. To a tunanin Talha sai ga ya kamata a ce duk wanda zai jagoranci al'umma ya zama mai sanyi, ya samu al'umma su samu sassauci daga gare shi. To shine sayyidina Abu Bakar yake bayyana musu dalilin da yasa sayyidina Umar ya zama mai zafi. Yace saboda li'annahu yarani raqiqan, saboda ya ganni ina da sanyi, ina da taushi. To in ya zama ina da sanyi, ina da sassauci, kuma ba a samu wani mai dan zafi ba, kaga za a yi ta samu masu karin tsaye da yawa. Amma in ya zama ni ina da sanyi a getse na, ko wanda suke tare da ni, ko masu bani shawari, an samu ko da mutum ɗaya ne mai zafi, waɗanda suke da karin tsaye za su na ɗan taka tsantsan. Ya ce walau afdal amru ilayhi la taraka katiran mimma alayhi, da a ce al'amarin zai koma gare shi na jagoranci kenan. A wayi gari a ce yau shine jagora na al'umma musulmi, to da ya bar mafi yawan abin da yake kai na tsanani, mafi yawan abin da yake kai na zafi, da zai bari zai rage. Tunda dole idan mutum ya zama shugaba, al'umman nan za su zamanto ƙarƙashinsa suke, shi yake jagorantar su. To duk abin da zai yi a gare su na daɗaɗa musu, abin zai ƙara gyara masa jagorancinsa. To shine sayyidina Abu Bakar yake cewa, to shi ma karan kansa sayyidina Umar da kuke ganinsa mai zafi, inda a ce yanzu al'amarin nan zai koma hannunsa na jagoranci, to za ku sha mamaki. Galibi abubuwan da yake a kansu na zafi da tsanani za ku ga ya rage, wasu ma za ku ga ya bari, saboda ya san mutanen nan ƙarƙashina suke kamar amana ce Allah ya danƙa hannuna. Kuma shi sayyidina Umar taƙawarsa da imaninsa za su kange shi daga cin amana Allah subhanahu wa ta'ala. Inda a duk lokacin da mutum ya zama jagora cikin al'umma, wannan al'umma amana ce a hannunsa. Duk abin da ya yi na ƙuntata musu, duk abin da ya yi na muzanta musu, ko shakka babu na fassara cewa ya ci wannan amanar da aka danƙa hannunsa. Sayyidina Umar kuma yana da ƙarfin imanin da zai hana shi cin amana, yana da taƙawar da za ta kange shi daga cin amana Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ko tantama sayyidina Abu Bakar baya yi, da a ce al'amarin zai koma hannun sayyidina Umar, to ba zai gallaza wa al'umma ba, ba zai kuntata wa al'umma ba saboda ya san wannan amana ce ta Allah subhanahu wata'ala a hannunsa jagorancin nan da aka bashi an danka amanan al'umman nan ne a hannunsa kaga ko ba inda za a yi mutum mai imani irin sayyidina Umar ya ci amana Allah subhanahu wata'ala to wannan shine ya ba wa sayyidina Abubakar guarantee cewar da a ce sayyidina Umar zai zama jagora to babu yanda za a yi mutane su yi kuka da shi sai ma dai su yi murna da shi sai ma su jinjina kuma abin da ya faru kenan kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba lokacin da sayyidina Umar ya zama jagora kowa yana murna yana jin dadi har jaririn da aka haifa yau ana sa masa salani kowa yana da salani kai ba mutane ba ma har dabbobi sun shaida mulki na adalci har dabbobi sun shaida mulki irin na adalci ina ya ga mutane kaga tsammani da kyautata zato da sayyidina Abubakar yake yi wa sayyidina Umar kuma hakan sayyidina Umar din ya kasance to shi yasa sayyidina Abubakar ya samu karfin gwiwa wajen jagorantar da sayyidina Umar a bayansa wannan mataki na farko kenan da sayyidina Abubakar ya bi wajen jagorantar da sayyidina Umar kusan a yanda zamu yi karatun nan zamu fahimci cewar sayyidina Abubakar ya bi matakai guda biyar wajen dora sayyidina Umar ya zamanto jagora bayansa yanzu wannan bayani da muka kammala a yanzu wanda kusan mun dauki sati biyu ko uku muna ta bayani akai duka wannan mataki na farko ne to yanzu zamu iya takaita wannan mataki na farkon a cikin yan lafuzza mu ce mataki na farko da sayyidina Abubakar ya dauka wajen ayyana sayyidina Umar ya zamanto jagora bayansa shine jin ra'ayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jin ra'ayoyin sahabban annabi kuma in ba amince ba mun karanta lokacin da sayyidina Abubakar ya kwanta jinya yake ga wannan jinyar ba zai tashi daga gare ta ba me yayi sai sa aka kira masa al-ansar wal muhajirun sahabban annabi kenan sai yake ce musu shi yana ga wannan jinya tasa kamar alama tana nuna ba zai tashi ba yana umurtar su je su yi shawari tsakanin su zaɓi wanda suke ga yafi cancanta ya maye gurbin sa ya zama jagora bayansa su zo su gaya masa a ayyana shi saboda hakan shi zai kange su ya kare su daga yin sabani bayan rasuwarsa kaga kenan sayyidina Abubakar ya ji ra'ayin su ko da suka je suka tattauna sai ba su cimma matsaya ba sai suka dawo gare shi suka ce mun baka wuka da nama duk abin da kai mun sallama mun yadda muna goyon baya sai sayyidina Abubakar duk da sun bashi wuka da nama yanzu tunda sun bashi wuka da nama ai da kawai sai zartar da hukunci ko a bai yi haka ba duk da sun bashi wuka da nama shi kuma a tunaninsa yana ga sayyidina Umar shi yafi cancanta sai bayan sun bashi wuka da nama bai zartar da hukunci ba sai dinga bin su ɗaya bayan ɗaya yana shawartar su sai shawarci zarata daga cikin su masu falala daga cikin su wanda mun ga bayanin kowane ɗaya daga cikin su mutum na farko shine wa Abdurrahman bin Auf ko mutum na biyu Uthman bin Affan mutum na uku Sa'id ibn Zaid kaga waɗannan ya shawarce su kowanne a keɓe kuma duk sun ba da shawari akan sayyidina Umar kyakkyawan shawari da goyon baya sai kuma yazo ya shawarce su dukkan su ya shawarci muhajirun dukkan su ya shawarci ansar dukkan su duk suka ba da goyon baya to kaga yanzu mataki na farko da sayyidina Abubakar ya cimma shine jin ra'ayoyinsu akan sayyidina Umar yanzu in na jagorantar da sayyidina Umar menene ra'ayinku duk suka ba da goyon baya cewa ya cancanta ya ma wuce yanda sayyidina Abubakar yake tsammanta masa na nagarta wannan shine shawarinsu mutum ɗaya ne kawai ya saba kaga shi kuma ba za a yi la'akari da sabawarsa ba sannan kuma sayyidina Abubakar ya yi kokarin gamsar da shi kuma ya gamsu tun da ya shiru kenan yanzu dai babu mutum ɗaya da ya saba dangane da wannan mataki na farko na sayyidina Abubakar na jin shawarwari akan sayyidina Umar to sai mataki na biyu da sayyidina Abubakar ya je na jagorantar da sayyidina Umar a bayansa shine ya ce walamma tahayya li abi bakr ma arada da'a Uthmana bin Affan fa amla alai wannan shine mataki na biyu da sayyidina Abubakar ya je na kokarin jagorantar da sayyidina Umar
yace walamma tahayya li Abi Bakr ma arada, lokacin da komi ya zama ready wa sayyidina Abu Bakar, abin da yake nufi ya zama masa ready, komi ya zama masa ready na jin shawarwarin su akan sayyidina Umar, yaji kyakkyawan shawari da kyakkyawan sheda wa sayyidina Umar, kaga abin da yake fata, abin da yake nufi yanzu ya zama masa ready, ya zama masa kaman shimfidi, kaman kofa ta budu masa, kaman ya samu hanya, kaman ya samu gangara. To abin da yayi mataki na biyu da yaji, da'a Uthman ibn Affan, sai kira sayyidina Uthman dan Affan, da'a Uthman ibn Affan, ya kira Uthman dan Affan, Allah ya yarda da shi, mataki na biyu kenan. Fa amla alaihi, sai ya masa shifta, ya masa imla'i. Mun san shifta dictation, ka karanta mutum abu ya rubuta, yayi wa sayyidina Uthman shifta, a Hausa ana cewa shifta, Larabci ana cewa imla'i, ka karanta mutum abu shi kuma ya rubuta. Sai yayi shiftawa sayyidina Uthman, yace ka rubuta abin da zan gaya maka. Wannan mataki na biyu kenan na jagorantar da sayyidina Umar da sayyidina Abu Bakar. Yace bismillahir rahmanir rahim, hadha ma ahida Abu Bakr ibn Abi Quhafata ila al-muslimina amma ba'd thumma ughmiya alayhi. Ya kira sayyidina Uthman yace da abin da na fadi ka rubuta. Yace bismillahir rahmanir rahim, ya bude rubutunsa da bismillah. Wannan tabi'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk rubutun da zai sai ya bude shi da bismillahir rahmanir rahim. Wannan rubutu ko da wa kafiri za a kaiwa, Annabi yana bude shi da bismillahir rahmanir rahim, tare da cewar wannan lafazi na bismillahir rahmanir rahim wani bangare ne na aya cikin Alkur'ani. Amma duk da haka, saboda muhimmancin sa gurin Annabi, tare da cewa za a kai wa kafiri ya karba ya karanta, Annabi sai ya bude shi da bismillahir rahmanir rahim, innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kaga wani bangare ne na aya Qur'ani. Sannan kuma duka surori na Alkur'ani zaka ga ana bude su da wannan lafazi na bismillahir rahmanir rahim. Kaga suratul Fatiha zaka ga an bude ta da bismillahir rahmanir rahim, har ma aka samu tababa tsakanin malamai, shin wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce cikin ayoyin suratul Fatiha ko kuma lafazi ne da Allah ya bude farkon kowace sura da ita? Ra'ayoyin guda biyu na malamai. To wannan dabi'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk rubutun da zai na budewa da bismillahir rahmanir rahim, me dalili? Fatan wannan rubutu da zai Allah ya sanya albarka ciki, fatan wannan rubutu da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ciki, ya fara da sunan Allah. To wannan dabi'a da Annabi ya tafi akai, sahabbansa su ma sai suka tafi akanta, sai zama duk rubutu da za su yi sai sun bude da bismillahir rahmanir rahim, sai zama duk abin da aka rubuta tunda an bude shi da bismillahir rahmanir rahim, Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya albarka cikin wannan rubutu. Wannan hikima ta farko kenan da take sa su bude duk wani rubutu da za su yi da bismillahir rahmanir rahim, fatan Allah ya sanya albarka ciki. Hikima ta biyu, fatan Allah ya agaza musu cikin wannan abu. Mun gane bayanin, yanzu wannan rubutu da sayyidina Abu Bakar zai sa ayi, yana fatan abubuwa guda biyu daga gurin Allah, to shi yasa sai ya bude da sunan Allah bismillahir rahmanir rahim. Abu na farko, yana so Allah ya sanya albarka cikin wannan aiki da yake so yayi na jagorantar da sayyidina Umar, to tunda zai yi shi a rubuce, sai ya bude da bismillahir rahmanir rahim, fatan Allah ya sanya albarka ciki, ya zama ayyana sayyidina Umar da ya zama albarka da alkhairi ga al'umma musulmi. Sai na biyu, yana neman agaji da taimakon Allah bisa wannan rubutu da za a yi, Allah ya agaza ya taimaka a ci nasara. Kenan yanzu a lokacin da ka zo za ka yi rubutu, ka bude da bismillahir rahmanir rahim, kana fatan abubuwa guda biyu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala, kana fatan Allah ya sanya albarka cikin wannan rubutu naka na farko kenan, na biyu kana neman agaji da taimako na Allah cikin rubutun da kuma abin da rubutun ya kunsa. To wannan shine dalilin da yasa sayyidina Abu Bakar, Allah ya jada shi, ya bude wannan rubutu nasa da bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai tausayin bayinsa. Yace hadha ma ahida Abu Bakrin, wannan shine abin da Sayyidina Abu Bakar yayi wasiyarsa. Bunu Abi Quhafa, dan Abu Quhafa, Abu Bakar dan Abu Quhafa, wannan shine abin da yayi wasiyarsa. Ilal muslimina, zuwa ga al'umma musulmi. Mecece wasiyar za ta zo nan gaba, amma ba'd, bayan haka kenan. Yanzu za a zubo mana wasiyar Sayyidina Abu Bakar, Allah ya jaddada shi nan, kamar ya danyi introduction, kamar ya yi muqaddima ne. Wannan shine abin da Sayyidina Abu Bakar dan Abu Quhafa ya yi wasiyarsa zuwa ga al'umma musulmi. Sai ce amma ba'd, bayan haka, kafin ya ci gaba, thumma ughmiya alayhi, sai suma. Kafin ya ci gaba, sai suma. Bayan yayi wannan lafazi, yace Usman, ka rubuta bismillahir rahmanir rahim, hadha ma ahida abubakrin bunu abi abubakri bunu abi quhafata ila almuslimin amma ba'd. Bayan ya ga sayyidina Umar, sayyidina Usman wannan ya rubuta, sai suma. Me yasa sayyidina Abubakar ya suma? Malamai suka ce ɗayan dalilai guda biyu ne. In ma ko ya zamanto saboda tsananin rashin lafiyarsa, tunda ai ba shi da lafiya, in ba a mance ba a bayanin da ya gabata a ɗazu da Talha bin Ubaidillah, Allah ya yarda da shi, ya ce wa sayyidina Abubakar, ma anta qa'ilun li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika Umar alaina, me zaka ce wa ubangijinka in ka koma gare shi ya tambaye ka me yasa ka jagorantar da Umar a kanmu, me zaka gaya masa? Me Abubakar ya ce? Ajlisu ni, ku zaunar da ni. Kaga me yasa ya ce su zaunar da shi? Ba zai iya tashi ya zauna ba saboda ni, tsananin rashin lafiya. To nan cewa da aka yi ugmiya alaihi, sayyidina Abubakar ya suma, malamai suka ce zai iya yiwuwa saboda tsananin rashin lafiyar da yake ciki ne. Yasa tunda ya tsananta wa kansa da magana da kuma kai kawo wajen faɗi tashin ya binciko wanda ya ga ya fi cancanta ya zama jagora bayansa, abin ya masa yawa, sai ya sa shi ya suma. Wasu malaman kuma suka ce zai iya yiwuwa ba wai rashin lafiyan ba ne kawai ya sa shi ya suma, a'a, wannan al'amari ne da yake ganinsa al'amari mai girma, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah bai ayyana wanda zai mai gurbinsa ba, duk da cewa ya yi isharori amma bai ayyana ba. To yanzu shi sayyidina Abubakar yana ga kaman zai yi wani abu ne wanda Annabi bai yi ba, kaman abun ya masa girma. Sannan ta ɗaya hannun kuma yanzu in ya bari bai yi ba, yana tsoron kar ya tafi ya bar fitina a bayansa. Me yasa? Saboda ya yi noticing wannan lokacin da Annabi ya rasu, da aka zo ana ƙoƙarin ayyana wanda zai mai gurbin Annabi, an ɗan samu ɗan tattaunawa da faɗa na faɗa da faɗa na faɗa tsakanin almuhajiruna wal ansar. To yana tsoron kar bayan rasuwansa irin abin da ya faru a lokacin rasuwan Annabi ya maimaitu shi ma bayan rasuwansa, to baya son wannan. Shi yasa yake so ya tufkan hanci, ya zamanto shi ya rasu an san waye zai mai gurbinsa. Amma in ya rasu ba a san wa zai mai gurbinsa ba, yana tsoro kar abu ya sake maimaituwa irin yanda ya faru bayan rasuwan Annabi. To sai zama kaman yana tsaka mai wuya. Mun gane bayanin. Yanzu yana ga idan ya ayyana ya yi kaman abin da Annabi fa bai yi ba. Sannan in ya tafi ya barsu kuma kada ya tafi ya bar baya da kura. Sai zama tsaka mai wuya. To wannan sai yake ci masa tuwo a ƙwarya. Sai ya haɗu da tsananin da yake ciki na rashin lafiya. Wannan ya sa shi ya suma. Wannan shine bayanin da wasu malamai suka yi. Wasu sun ce a tsantsan rashin lafiyan ne ya sa shi suma, wasu kuma suka ce a yanda yake ta kai kawo da faɗi tashin ganin ya jagorantar da wanda zai mai gurbinsa, kuma ya hanga ya hango ya waiwaya ya dubo cewa fa Annabi fa zai ayyana wanda zai mai gurbinsa ba, shi kuma zai yi kaman zai zo da abin da Annabi bai yi ba. Sannan abu na biyu kuma, idan ya ce zai tafi ya bar su haka, yana tunanin me zai je ya zo a bayansa na saɓani da za a iya samu, tunda wannan saɓanin an same shi bayan rasuwan Annabi. To wannan abin sai ya ci masa tuwo a ƙwarya, sai ya haifar masa da suma. To bayan ya suma me ya faru? Fa kataba Uthman, fa in istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab ولم آلكم خيرا باي سيدنا أبو بكر يا سوما يا فتي وانت اللفزيد مكا كرنتا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد ونشيني أبو سيدنا أبو بكر يا فتي يا سوما to da ya suma sai sayyidina Umar da kansa sai sayyidina Uthman ai shine mai rubutun nasa ko sai ya rubuta fa inni istakhlaftu alaikum Umar wannan daga gurin wa wannan rubutun yazo daga gurin sayyidina Uthman a tunanin sayyidina Uthman wannan ya kamata wannan sayyidina Abubakar yake son rubutawa wannan yake so ya gaya mun rubuta tunda ya shawarce mu akan sayyidina Umar kenan ra'ayinsa shine Umar din ne zai yi wasiya cewa bayan rasuwansa mai gurbin sa to sai sayyidina Usman ya rubuta fa inni istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab lalle ni na jagorantar akan ku Umar dan kadda wannan rubutun sayyidina Usman ne ni na jagorantar da Umar dan kadda akan ku wannan kamar ita ce wasiyar sayyidina Abubakar din sai dai an fahimci bayanin cewar ba wai sayyidina Abubakar bane ya gaya masa ya rubuta shi ya suma sai sayyidina Usman kawai sai ya rubuta wannan فإني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا نينا دا غورن تد عمر أن كطاب أكونكو كما بنتوي مكو على كيب با دواني على كيب دي كماتا نزو مكو دشي نشكا مكو نا شكا مكو بنتوي مكو كومي با كينان دا غورن تد عمر دا ني أكونكو با توايا بني با نكاس بني كمالا ني دا على كيب دا فلالا تبان عثمان أن أفان ياربو تواننا thumma afaqa abubakar sai sayyidina abubakar ya farfado daga wannan suman da yayi bayan ya farfado faqala sai ce sayyidina usman iqra alayya karanta mun abin da na maka shifta ai mun san shifta ko mun yi bayanin sa shine ka gaya wa mutum abu ya rubuta karanta mun abin da na maka shifta gabanin usuma faqara alayhi sai karanta masa abin da ya masa shifta da ma wanda shi sayyidina Usman din ya rubuta da radin kansa wanne ne sayyidina Usman ya rubuta da radin kansa lalle ni na jagorantar da sayyidina Umar akan ku kuma ban tauye muku wani alkhairi ba da ya kamata in zo muku da shi wannan shine abin da sayyidina Usman ya rubuta da radin kansa wanda ba sayyidina Abubakar bane ya masa shiftansa to sayyidina Abubakar da yaji wannan fakabbara Abubakar sai Abubakar yaji dadin abun kamar sayyidina Usman ya shiga cikin ransa yaga abun da yake so ya gaya masa da ya suma kuma ya rubuta sai yayi kabbara yaji dadin abun kenan yaji dadin abun da sayyidina Usman ya rubuta na cewa ni na jagorantar da Umar akan ku shine malamai suka ce karkashin wannan idan abu ya burge ka karantarwan magabata karantarwan annabi da sahabban sa in abu ya burge ka ba ihu ake ba ba tafi ake ba kabbara ake a girmama Allah saboda Allah mai girma shi yasa abun ya kayatu ta yanda ya kayatar da zuciyarka to ka girmama shi mana yafi akan ka kai ihu harka shedan ce tafi kuma dabi'a ce ta ibadan kafirai wama kana salatun inda albayti illa muka'an wa tasdiya dabi'a ce ibada ce ta kafirai tafi to kai kuma musulmi mai aka baka kabbara girmama Allah ko sallah ka zo ba kabbara kake ba an zo sallah ai ba tafi ake ba an zo Allahu akbar kabbara harama sannan duk lokacin da za a tafi wani rukuni cikin rukunan sallah sai ai kabbara za a tafi ruku a ce Allahu akbar za a tafi sujjada a ce Allahu akbar za a dago a ce Allahu akbar to kaga ko dan haka idan abu ya burge ka sai ka ce Allahu akbar kar kai ihu ko tafi ya saba karantarwan sahabban annabi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sayyidina abubakar sai ya kabbara wa qala sai ya ce sayyidina usman araka khifta an yakhtalifa an-nasu iniftulitu fi ghashiyati qala na'am wannan shine martanin da sayyidina abubakar ya mayarwa sayyidina Uthman ina ga lokaci ba zai ba mu dama wajen bayani kan wannan martani ba bayan kabbara da sayyidina Abubakar yayi za mu tsaya anan sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته